نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي هدي محمد وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنشين درسين قوم شاهدوا والنظام قباتر أيمز إن شاء الله درسين قوم شاهدوا لتافين الأدب المفرد مع الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري واندى يرسو هجرانا دا شكرا داريبيو دا همسن دا شدا شكرون سا دبو دا أريدايا دا تمانين ربوان سا دا دونيا رحمه الله تعالى. واندى درسي ياكون شبابينا همسن دا بيو زوا بابينا همسن دا هدو يانا كرن تدمو چيوا رحم رأالا ba iri ɗaya bace. Za mu ci gaba daga kan hadisi na 94 babi na 52 birrul abi li waladihi. Al-Imam al-Bukhari yayi ma wannan babi suna birrul abi li waladihi, kirkin mahaifi ga ɗansa. Kamar yadda ake son yaro yayi wa iyayensa kirki, haka nan ake son mahaifi yayi ma ƴaƴansa kirki. Wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadisi na 94 haddathana ibnu makhladin ibnu makhlad sunansa ad-dhahhak bin makhlad ibnu ad-dhahhak an isa bin yunus an al-wassafi al-imam al-wassafi sunansa ubaydullah bin al-walid an muharib bin disar an ibni umar wato hadisin abdullahi bin umar. Abdullahi bin umar sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala innama sammahumullahu abraran, abinda yasa Allah ya kirawo musulmai mafi daraja da suna al-abrar, daraja mafi daukaka wacce musulmi yake samu a addinin musulunci ita ce martabar al-abrar. Malamai da dama sun tabbatar da wannan bisa la'akari da ayoyin al-Qur'ani da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikinsu akwai Ibn Kasir a tafsirin suratul Baqara aya ta 177. Ibn Kasir yana fassara aya ta 177 suratul Baqara. Wato tafsirin Ibn Kasir mujallal na farko shafi na 282 yace inna man ittasafa bihadhihi, wanda har Allah ya bashi damar ya samu siffa ta al-abrar faqad dakhala fi urad al-islam kulliha, duk wanda ya samu siffa ya cimma daraja martaba ta al-abrar to wannan ya rike dukkan wata igiya ta addinin musulunci. Wato kowace karantarwar addinin musulunci ya yi riko da ita, wa akhadha bi majami'il khair kullihi, dukkan wani hali na alkhairi yana ga wannan mutumi. Don haka yasa ba ka samu shiga cikin al-abrar sai ya zama dukkan wani halin kirki kana tare da shi. Don haka Abdullah ibn Umar yace ai abin da yasa Allah ya kira su al-abrar, al-abrar daga kalma ta al-birru. Menene al-birru? Halin kirki, saboda mutanen kirki ne dukkan halayensu babu na jefarwa, shi yasa Allah ya kira su al-abrar. Wato inda za ka zama kana da dukkan halin kirki amma baka da hakuri, baka shiga cikin al-abrar, ko ya zama kana da dukkan halin kirki har da hakuri amma baka da tausayi, baka shiga cikin al-abrar. Abinda yasa Allah ya kira su al-abrar, saboda sun dauki siffa ta halin kirki, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal abrara lafi na'imin, lallai al-abrar suna cikin ni'imomin Allah a ranar tashin kiyama, suratul infitar. Abdullah ibn Umar yace abinda yasa Allah ya kira musulmai da suka kai daraja mafi daukaka da sunan al-abrar, li'annahum barrul aba'a wal abna'a, saboda sun yi kirki ga iyayensu kuma sun yi kirki ga ƴaƴansu. Wato ba za ka zama cikin al-abrar ba, dole sai ka zama mai kirki ga iyayenka kuma mai kirki ga ƴaƴanka, wannan siffa sai ta tabbata gare ka. Don haka sai Abdullah ibn Umar ya ce kama anna liwalidika alayka haqqan, kamar yanda mahaifinka yake da haƙƙi akan ka, kazalika liwalidika alayka haqqu, haka nan yaronka shi ma yana da haƙƙi akan ka. Wato dole sai ka gyara sama ka gyara ƙasa, to sannan ka zama cikin mutanen kirki waɗanda Allah madaukaki ya tabbatar su ne musulmai mafi daraja a cikin Alkur'ani. Allah ka sa mu ɗauki wannan siffa. Don haka idan kana son ka zama cikin musulmai na ƙwarai, al-abrar, Abdullah ibn Umar yace sai ka zama mai kirki ga samanka kuma ka zama mai kirki ga ƙasanka, ka yi kirki ga iyayenka ka zama mai kirki kuma ga yaranka. Hadisin labarin al-Athar yana da da'iful isnad, saboda al-Imam al-Wasafi da aka kawo malaman hadisi suna rauna da hadisinsa, amma ma'anar hadisin gaskiya ne, saboda akwai hadisin Nu'man bin Bashir wanda muka karanta a baya, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'dilu baina auladikum fi nuhli, ku yi adalci a tsakanin yaranku ta wajen kyauta, idan za ku yi wa yaranku kyauta ku yi adalci, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi, kamar yanda kuke so su yaran naku su yi adalci gare ku ta wajen kirkinsu da kuma tausayinsu, to kuma ku zama masu kirki masu daidaitawa a tsakanin yaranku ta wajen adalci. Kada a samu kafifita wani yaronka akan sama da wani yaro. Wannan hadisin yana sahihul jami'i sagir, hadisi na 1046. A wata riwaya ta An-Nu'man bin Bashir yace talabat amratu bintu rawaha, mahaifiyata, yana ba da labari An-Nu'man bin Bashir shi ma yana cikin sahabbai, sunan mahaifiyarsa amratu bintu rawaha, ta nemi baban shi shine Bashir bin Sa'ad, shi ma sahabi ne. An-Nu'man bin Bashir sahabi ne amma yaro ne, lokacin yana yaro dan karami, babansa shi ma sahabi ne. Mahaifiyarsa Amratu bintu Rawaha ta nemi baban shi an yahilani nuhlan min malihi, ya ware wani sashin dukiyarsa ya min kyauta, wa innahu aba alaiha, ta dade tana roƙon mijin nata ya ware ɗansa ya masa kyauta amma yana ki, summa badalahu ba'da hawlin aw hawlaini, bayan shekara ɗaya ko shekara biyu sai mijin nata ya ga cewar ya kamata ya amsa bukatar nata. Faƙala laha, sai ya ce mata alladhi sa'alti libni kuntu mana'tuki, abinda kika rika roko ga gare ni in bawa yaron ki din nan ina hanawa, wa kad badali an halahu iyahu, yanzu naga ya kamata in masa wannan kyauta. Faƙala, sai matan nashi ta ce la wallahi, ni na nemi kyautan amma wallahi ban son ka bayar, la arda, kyautan da za ka bayar ɗin ba zan yarda da shi ba, حتى تأخذ بيده فتنطلق به إلى رسول الله سيكا كام هنويا رنن كاتب دشيغ النبي صلى الله عليه وسلم وتشهده ككف شيدر النبي صلى الله عليه وسلم أكم ونن كوتاد كباما يارنن تند كان ديارا ديوا قال يجي فأخذ بيده سيما هيفينا يكام هنونا فانطلق بي إلى رسول الله يتفدني ذوى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة lokacin da ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi labari ya rasulullah kaji kaji amratu matana ta dade tana neman in yi wa yaron nan kyauta amma naki to amma yanzu ra'ayina ya dawo ga cewa ni ma ina son in bashi kyauta to nayi nufin zan bashi kyauta sai ta ce bata yarda ba sai na zo gare ka ka shaida cewa wannan kyauta ya halatta ka zama shaida akan kyautan da aka ba mu wannan yaro saboda gaba ko da sauran yara za su yi rikici ai annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shaida kyautar da aka yi mu wannan yaro lokacin da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam labari kala sai manzo Allah yace hallaka ma'ahu waladun ghayruhu hallaka ma'ahu waladun ghayruhu shin kana da wani yaro baya ga wannan ko shi kadai ne danka kala na'am sai bashira yace na'am ina da wani yaro قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهل اتيت كل واحد منهم مثل الذي اتيت هذا kowane yaron nan daga cikin yaran da kake da shi ka masa irin kyautan da kai mu wannan yaro قال sai yace la babu ai dalilin da yasa ba aka ce azo a nemi shaidar annabi kenan saboda ba a yi masa sauran yaran kyautan ba da an masa sauran yaran irin wannan kyauta ba za a nemi kafa shaida ba قال سيما ذا الله يتي فإني لا أشهد على هذا فأيني النبي الله نباني إيا شهداء كان إيرن وانه كنتي هذا جور وانا أي ظالم تيني يا رنك ندك كيكا هيفيس كوارد إيكا يمسا كيوتابا دا سورا ذا الله يتي إشهد على هذا غيري كجيكا نموني يمن شهداء يمك شهداء باني با سنة سيئة النبي صلى الله عليه وسلم يتي اعدلوا بين أولادكم في النهل ku yi adalci wajen a tsakanin ƴaƴanku ta wajen kyauta kama tuhibbuna an ya'dilu bainakum fil birri wal lutfi kamar yanda kuke son yaran naku su yi adalci a tsakaninku ta wajen kirkin su da kuma tausayin su to ya kamata kuma ku yi adalci ta wajen zama da yaran naku wannan riwayar ita ma ta inganta tana silsilatu sahiha hadisi na 3946 saboda haka haramun ne mutum ya ware ɗansa ya masa kyauta banda sauran yara ba ma yaro ba akwai tambayar da aka yi ma Ibn Taymiyyah tana cikin majmu'u fatawa mujallad na 31 shafin 276 mutum ne yana da yara ya musu kyauta matarsa tana da ciki jinjirin da ke cikin tunda ba a riga an haife shi ba shi ba a mama wannan ɗan cikin kyautan ba ina hukuncin wannan kyauta sai ce as-sahihu min qawlayil ulama magana mafi inganci game da fatawar da malaman sunna suka yi ita ce anna hadha alladhi khassa banatahu bil atiyya duna hamlihi wanda ya ware ƴaƴansa ya musu kyauta banda dan ciki matarsa da ba a riga an haifa ba yajibu alayhi an yurda zalika fi hayatihi yajibu alayhi wajibi ne ga wannan mahaifi ya dawo da kyautan nan tun bai mutu ba wato ya dawo da kyautan kama amara annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi yayi umarni yace wa in mata wa lam yurdahu idan mahaifin ya kai ga mutuwa bai kwace wannan kyautan ba rudda ba'da mautihi ala asahil qawlaini aidan su yaran dole su dawo da wannan kyauta sannan a hada ta da sauran gado a raba me dalili yace ta'atan lillahi wa li rasulihi wattiba'an lil adl allazi amara bihi saboda bin umarnin Allah bin umarnin manzon Allah saboda bin adalci wanda Allah ya umarni a samu wala yahillu lil ladhi fadala an ya'khudha al fadla shi yaron da aka fifita shi aka mara wata kyauta shi ma haramun ne ya karbi wannan kyauta bal alayhi an yuqasima ikhwatahu fi jami'il mal wajibi ne ya raba wannan dukiyar tsakanin ƴan uwansa yara bil adl allazi amara Allahu bihi wannan shine abin da yafi inganci bisa ga abin da ya auku cikin zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi da yawa don haka yasa Ibn Daqiq al-Eid mai littafin sharhi Umdatul Ahkam littafin da ake kira Ihkamul Ahkam mujallad nabi shafin 144 yace hikimar meye hikima wato kana iya cewa meye hikimar da tasa Allah yace a daidaita tsakanin yara dan shine kirkin da zaka yi ma ƴaƴanka ka daidaita tsakanin su kar ka fifita wani yaro akan wani yaro sai yace hikimar da tasa aka ce haka anna tafdila yu'addi ila al-ihash wa at-tabaghu fifita wani yaro akan wani yaro yana kaiwa ga samun kiyayya a ƙarƙashin zuriya zuriyar da zaka bari za a samu kiyayya a tsakanin su ba yanda za a yi a samu soyayya tsakanin waɗannan yara tunda ka nuna ka fi son wani akan wani wa adamil birr min alwalidi liwalidihi sannan shi yaro ko yana son ya kyautata wa babansa in ya tuna cewa uban nasa ya nuna kiyayya gare shi ya nuna ya fi son wani dan uwansa ƙarshen ta yake yi masa halin kirki lokacin da yake da damar ya kyautata mishi yace wa mimma yustadallu bihi ala almani aidan malaman suna kafa hujja da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam domin akwai wanda yake cewa ai wannan hadisin na An-Nu'man bin Bashir yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai haramta ba illa dai ya kyamata ne domin yace masa ishhad ala haza gairi ka je ka kafa shaidar wani na inda haramun ne manzon Allah ba zai mar umarni ya je ya kafa shaida da wani ba shine sai yace a ai karshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yace fattaqullaha ku kiyaye Allah wa'dilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku idan aka ce ku kiyaye Allah to kaga babban al'amari ne wannan yana nuna cewa ba a cewa makaruhi sai dai haramun ne kuma bare labarin Annu'man bin Bashir yana cikin littafin hadisi wanda hada da Sahihul Bukhari da kuma Sahihu Muslim Ibn Daqiq al-Eid yace fa innahu yu'zinu bi anna khilafa taswiya laysa bi taqwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da mu shine idan ba mu daidaita tsakanin ƴaƴanmu ba to ba mu tare da tsoron Allah duk wanda bai tare da tsoron Allah bai isa martaba ta al-abrar saboda haka in ka koma ga alqur'ani abinda Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara ku kare rayukanku ku kare rayukan iyalanku game da shiga wuta wacce makamashin ta mutane ne da duwatsu Allah ya kare mu saboda haka dole ne a samu adalci amma adalcin akwai bukata ayi la'akari da shi cewa idan larura ce ta sa ka fifita wani yaro wannan babu laifi rashin lafiya ya same shi kuma da aka dole za a kashe kuɗi a kansa saboda jinya tunda sauran yaran lafiyar su kalau dan ba a kashe irin wannan kuɗi gare su ba bai zama an yi zalunci ba ko kuwa ya kasance zaka dinka ma yaran ka kayan sallah misali ba zai yi wa a ce saboda zaka yi adalci sai ka sayo yadi 10 ka ba ma kowa ba nan kuskure ne jinjiri wanda yadi ɗaya ya ishe shi misali ko yaro dan karami yadi ɗayan nan shine adalci gare shi idan yaro ya zama yadi uku ne zai mar kaya to yadi uku nan gare shi shine adalci yaron ka da ya zama yadi 10 shine zai mar kaya to 10 nan gare shi shine adalci amma ta ina za a samu rashin adalci shine ya zama ai kyallan darajar sa daban-daban ne sai ya zama shi wannan yaro da ke shekara ɗaya an sayo masa kyalle da ya kai 20,000 wancan da ke shekara 15 sai aka sayo mai kyalle wanda bai wuce 2,000 ba kaga nan ba a samu adalci ba amma idan kyallan ɗaya ne illa yawan kyallan ya bambanta wannan ba zalunci ba ne idan larura ta hukunta za a fifita wani yaro ya kai a masa aure saboda haka aka yi masa hidimar aure ba za a ce wannan hidimar sai an yi irinta ga yaron da bai kai aure ba tunda shi matsalarsa ba ta aure ba ce amma in lokacin auren ya yi kuma kar a kasa yi masa in dai akwai hali babi na gaba babi na 53 malla ya rahamu la yurham tunda shi inda matsala take wanda baya rahama a duniya la yurham ba a masa rahama a kiyama to Allah shi kare mu kaga wannan ya gwada cewa tausayin babban abu ne tsakanin yara a tausaya ma yara babban al'amari ne wanda baya tausaya ma halittun Allah a nan duniya bai samun tausayin Allah a ranar tashin kiyama. Malla yarhamu la yurham, wanda baya rahama ba a rahama gare shi. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان شيبان ابن عبد الرحمن النحوي عن فراس الإمام فراس سنس فراس بن يحيى الهمداني عن عطية عطية بن سعد الأوفي ينرغت كين شهر رنتابي عن أبي سعيد الخدري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم ana kiransa Abu Sa'id al-Khudri duk da cewa sunansa Sa'ad bin Malik bin Sinan an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace man la yarham la yurham wanda baya tausayi ba a tausaya masa. A hadisin nan ya inganta ya taho da riwayoyi da dama ta hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa. Hadisi na gaba haddathana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah أبو معاوية سنس محمد بن حازم عن الأعمش الإمام الأعمش شين سليمان بن مهران عن زيد بن وهب وأبي ظبيان أبو ظبيان سنس حسين بن جندب يا رويتو حديثي لغا صحبي كمر سيدنا عمر علي حزيفة وانا حديثي يا كاوش عن جرير بن عبد الله البجلي يا رويتو حديثي لغا جرير بن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah yace la yarhamu Allahu man la yarhamu an-nasa, Allah baya rahama ga mutumin da baya rahama ga mutane, wato Allah ba zai rahama a lahira ga mutumin da baya rahama ga mutane a duniya ba. Wannan kamar malamin yana mana ishara ne da in kana so ka samu rahamar Allah ta kiyama to ka zama mai rahama ga halittun Allah subhanahu wa ta'ala a nan duniya, ka zama mai tausayi. حديث ينا صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن حديث ينا دبو بقى دقري اكو دسبعين دشدة دا صحيح مسلم كتاب الفضائل باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والإيان. حديث ينا قبا وان عبد بن عبد الله الصفار وان عبد بن عبد الله الصفار عن ابن أبي خالد سنانس سليمان بن حيان عن قيس بن أبي هازم عن جرير بن عبد الله وتو حديثن هر ينزو جرير بن عبد الله البجلي يرويته شي وند يرويته حديثن ده يغباتا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يچه منزو الله يچه من لا يرحم الناس وند بايا توسيا ومتاني لا يرحمه الله الله بزي توسيا مشبا وند بايا توسيا ومتاني الله بزي توسيا مشبا. Wannan ishara ce gare mu game da yadda makoma za ta kasance a kiyama. Hadisin nan ya taho da riwaya da dama kamar yadda muka faɗa. Akwai hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali kamar yadda ya zo cikin Al-Adabul Mufrad, akwai riwayar sa da kuma riwaya ta Abu Huraira duk suna cikin Sahihul Bukhari da Sahihul Muslim. Akwai hadisin Usama bin Zaid yana Sahihul Bukhari, akwai hadisin Abdullah bin Amr da Abu Sa'id al-Khudri shine Sa'ad bin Malik da Abu Jundab da kuma Abdullah bin Amr wanda duka riwaya ce da al-Imam Tirmidhi ya kawo, da kuma hadisin Abdullah bin Mas'ud yana Musnad Abi Dawud at-Tayalisi. Sannan akwai hadisin Imran bin Hussein da Muawiya bin Haida, wannan riwaya su tana cikin Al-Mu'jam al-Awsat na al-Imam at-Tabrani. Wato sahabbai da suka ruwaito wannan hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa. Duk wanda bai tausaya wa mutane a duniya, Allah bai tausaya mar a kiyama. Wannan ka'ida ce, Allah ya sa mu gane. Don haka wajibi ne mutum yayi kokari ya samu wannan siffa na tausayi. Hadisi na gaba wa an Abda bin Abdullah as-Saffar an Hisham bin Urwa an Abihi shine Urwa bin Zubair bin al-Awwam an Aisha radiyallahu anha qalat Aisha tace atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun min al-A'rab, wasu mutane daga cikin larabawan kauye sun zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. فقال له رجل منهم sai wani mutum daga cikin waɗannan mutane yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah atuqabbiluna as-sibyan, yanzu kuna sumbatar yara, kuna sumbatar yara? Fa wallahi ma nuqabbiluhum, wallahi mu ba ma sumbatar su. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله يجي أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة من ملكا إن يكسن شيء تنتني الله يارغا يتري رحمة دغا زوتي يركا من ملكا مكا وتوبين يمكا كومي وانا حديث منكر انتاش أبايا حديث نتسئن حديث نقب حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي سنس عبد الرحمن بن مل من أكابر التابعين وانا ينتك من ينتابع أبو عثمان النهدي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا عمر لو كتنين أشوغ بنش استعمل رجلا يا باما ونمتون أيكي idan aka ce ya ba mu wani mutum aiki ana nufin ya nada wani mutum a matsayin gwamna ko an bashi wani matsayi na mulki fa qala al amil sai shi wannan ma'aikacin yace innali kaza wa kaza min al walad ina da yara kaza da kaza maqabbaltu wahida minhum ban taba sunbatan daya daga cikin su ba yace fa za ama umaru aw qala umar yadda riwaya ta zo yana riya cewa umar ya ce wanda ya ruwaito labarin ko kuwa Umar ya ce inna Allaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum Allah mabuwayi da daukaka baya tausaya mabayinsa sai wanda ya kasance mafi kirki wanda ya kasance mafi kirki shine wanda yake samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala shi mutumin banza Allah bai kyale shi hadisin labarin yana da isnadi mai kyau wanda waɗannan duka suna tabbatar mana tausayi ga na ƙasa yana daga cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babi na ƙarshe shine babi na 54 ar-rahmatu mi'atu juz'in rahama tana da yanki guda 100 ita rahama tana da yanki guda 100 kun ga ya gwada cewa rahama ba ɗaya bace haddathana al-hakam bin nafi' qala akhbarana shu'aib bin abi hamza shine Shu'aib bin Dinar an az-Zuhri al-Imam az-Zuhri shine Muhammad bin Muslim qala yace akhbarana Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ya bamu labari anna Abu Hurairah qala Abu Hurairah yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa ja'ala Allah azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in Allah mabuwayi da daukaka ya saka rahama yanki 100 ne Allah ya saka rahama yanki 100 ne wato kashi 100 ne fa amsaka indahu 99 sai Allah ya rike yanki 99 a wurin sa wa anzala fil ardi juz'an wahidan kuma sai Allah ya saukar da yanki guda a nan duniya fa min zalikal juz'i yatarahamul khalq taga jikin wannan yankin rahamar guda ɗaya da aka saukar a duniya halittun Allah suke tausaya ma juna a dalilin wannan rahama guda ɗayan hatta tarfa'al farasu hafirha har doki kan daga kofatansa an waladiha ga ɗansa khashyata an tusibahu don tsauran kada dokin ya taka shi hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 1634 kuma asalinsa muttafaqun alai wanda yana sahihul bukhari kitabul adab babu ja'ala Allahu ar-rahma mi'ata juz'in da kuma sahihu muslim kitabut tauba hadisi na 2752 wannan hadisi yana tabbatar mana cewa ita rahama wacce take nan duniya guda daya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace rahamar Allah gaba daya guda 100 ne Allah ya saka rahama guda 100 ya saukar da guda daya a nan duniya Allah subhanahu wata'ala ya saka rahama guda 100 ya saukar da ya saka rahama guda 100 ya saukar da daya ya rike guda 99 akwai wata riwaya da take kitabur riqaq babur raja'i ma'al khawfi hadisi na 6104 sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha khalaqa ar-rahmata yawma khalaqaha ko ila akari da kalmomin da suka zo cikin hadisan nan wannan yace ja'ala Allah ya saka rahama yanki 100 a wancan riwaya ita ma tana sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha khalaqa ar-rahma Allah ya halicci rahama ashe rahama halittanta akai rahama halittanta akai yawma khalaqaha ranan da ya halicce ta ya halice ta ne mi'ata rahmatin rahama guda 100 fa amsaka indahu 99 rahma sai Allah ya rike rahama guda 99 wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahida sai Allah ya saukar mahalittunsa gaba ɗayan su idan aka ce gaba ɗayan su har da mala'iku Allah ya saukar mahalittunsa gaba ɗayan su kaga ya saba da hadisin da yazo cikin al-adabul mufrad cewa an saukar nan ƙasa saboda mala'iku akwai wanda ba su nan ƙasa suna sama amma wancan riwaya tana nuna cewa dukkan halittun Allah rahama ɗaya ce Allah ya kasa ta a tsakanin su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce falau ya'lamu al-kafiru bi kulli allazi inda Allah min ar-rahma da dai kafiri ya san ragowar rahaman da ke wurin Allah kaga nan guda ɗaya ce saura 99 suna wurin Allah to da kafiri ya san ragowar rahaman guda 99 din nan lam yayi asmin aljannati da bai dauke tammani zai shiga aljanna ba saboda yawa rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da kafiri duk kafircinsa yana da sauran zaton zai shiga aljanna sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walau ya'lamu almu'minu bi kulli allazi inda Allah min al'azab da mumini shi kuma ya san azabar da take gurin Allah banda wacce aka saukar nan duniya duk azabar da kake gani a duniya nafila ce kadan ce ba a hada ta da azabar Allah ba a hada ta da azabar lahira saboda haka annabi ya ce da a ce mumini ba kafiri ba da mumini ya san yawan azaban da ke wurin Allah wanda ya rike bai saukar duniya ba lam ya aman minan nari da babu muminin da ke tamanin zai shiga aljanna saboda yawan azabar da take gurin Allah kuma da a ce kafiri ya san yawan rahamar da ke wurin Allah ba zai tamanin shiga wuta ba kaga kenan Allah ya balance akwai rahama akwai azaba kuma haka ya faɗa mana cikin alqur'ani Allah ka tsare mu daga azabarka al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na 9 shafin 118 yana cewa waɗannan hadisai min ahadisir raja'i wal bishara lil muslimin kamar hadisai ne da suke al-bishir ga musulmai لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار الإمام النووي يتي دومينكوا مسلمية إلى أكري إذا يزم رحمة إيتي تك أكي كركسة تأسكالنها لتوأنا دونيا واندا دقشكي وانا رحمة أكي شي كانسا الدين المسلم تي رحماني سو كان القرآن رحماني زوان النبي محمد رحماني صلت دمكي رحماتي duk waɗannan suna ƙarƙashin rahama guda to da a ce ka san kuma ragowar rahama da ke wajen Allah kaga ya gwada cewa mumini ya ƙara kyautata fatansa na samun tsira a kiyama wa kayyar zalika mimma an'ama Allahu ta'ala bihi fa kayfa dhannu bi mi'ati rahmatin fi daril akhirah a ce kuma an hada maka waɗancan rahama guda 100 gaba ɗaya a gidan aljanna wa hiya darul qarari wa darul jazai ibn hajar al-asqalani yace shi ma wato yana cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine kada musulmi ya dogara da gefe guda daya kada ka dogara da aikin ka kamar ya ishe ka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ka san yawan azabar Allah da baka tamani ma shiga aljanna da ka san yawan azabar Allah lam ya'man minan nar musulmi ba zai debe tamani zai shiga wuta ba kaga kenan kar ka saki jiki ka tsira sannan kuma karkash saki jiki da cewa ka halaka wato ka zama tsakanin tsoron Allah da kuma fatan rahamarsa shi yasa Allah yace yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabahu a suratul isra'i aya ta 57 su mutanen kwarai suna tsakanin tsoron azabar Allah da fatan a samu rahamar Allah sannan akwai wata riwaya da take sahihu muslim kitabut tauba babun fi sa'ati rahmatillahi ta'ala hadisin yazo inna lillahi mi'ata rahma Allah yana da rahama guda 100 kaga ba a ce ja'ala Allahu ba ba a ce khalaqa Allahu ba inna lillahi mi'ata rahma Allah yana da rahama guda 100 anzala minha rahmatan wahida Allah ya saukar da rahama daya bainal jinni wal insi wal baha'im tsakanin aljanu da mutane da dabbobi wal hawami da kwari fiha yata'atafuna wa biha yatarahamu don haka yasa zaka ga dabba tana da tausayi ya akai ta samu wannan tausayi karkashin wannan rahama da Allah ya kacance na tsakaninmu hatta aljanu annabi sallallahu alaihi wasallam yace su ma ana samu rahaman nan a tsakanin su da mutane da kwari wa biha ta'tiful wuhush ala auladiha a dalilin wannan rahama dabbobi suke tausaya ma ƴaƴan su wa akhara 99 rahma Allah ya jinkirta rahama guda 99 daga cikin 100 din nan yarhamu biha ibadahu yawmal qiyama wadannan rahama guda 99 Allah zai hada su da rahama guda na duniya sai ya zuba su a gidan aljanna bayan Allah na kwarai su dai za su gaji wannan rahama a cikin gidan aljanna akwai riwaya da take sahihu muslim har yanzu kitabu tauba babun fi sa'ati rahmatillahi ta'ala hadithin salman al-farisi hadisi na 2847 hadisin salman al-farisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha khalaqa yawma khalaqa as-samawati wal arda Allah yayi halitta yaushe yayi halitta din a ranar da Allah ya halicci samai da ƙasa kaga kenan rahama dai halittan ta akai yaushe ne aka halicci rahama ranar da Allah ya halicci samai da ƙasa mi ata rahama rahaman guda 100 yayi kullu rahmatin kowace rahama daya tibaqa ma baina samai wal ardi yawanta ya kai tazaran tsakanin sama da ƙasa kowace rahama guda 100 nan yawanta ya kai tazaran da ke tsakanin sama da ƙasa faja'ala minha fil ardi rahma sai ya saukar da rahama daya a nan duniya saura 99 don haka ka suranta yawan rahamar Allah da ke gidan aljanna kaga ba a kwatanta shi da rahamar duniya domin rahamar ma ta duniya ba kai kadai kake more ta ba hatta kwari dabbobi aljanu da baka gani mala'iku duk wannan rahama guda aka karkasa a tsakanin mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace fabiha ta'tiful walida ala waladiha wal wahshu wat tayr ba'daha ala ba'd a dalilin wannan rahama kake ganin mahaifiya take tausaya ma danta da dabbobi da tsuntsaye ba'daha ala ba'd suke tausayi ma juna faja'ala min hafil ardi rahma Allah ya saukar da rahama guda ɗaya a nan ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza kana yawmul qiyama idan ranar kiyama ta tsayu akmalaha bi hadhihi arrahma sai ya cika wadancan 99 da ita wannan rahama ta duniya wata riwaya yace wa akhara indahu 99 rahma kuma akwai riwayar Abu Huraira tana sahihu Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa khabba'a indahu Allah ya boye kun ga kenan ya boye wancan rahama din suna wurin sa bai riga ya saka a aljanna ba sai a ranar tashin kiyama wa khabba'a indahu mi'atan illa wahida Allah ya boye rahama 99 dari ba daya sai a ranar tashin kiyama Allah zai hada da wannan rahama guda ɗaya da ya saka ta a duniya ya zuba su a gidan aljanna akwai riwayar da take sunan Ibn Majah kitabu zuhudi babu ma yurja min rahmatillahi yawmal qiyama hadisi na 4292 hadisin Abu Sa'id al-Khudri da kuma Musnad al-Imam Ahmad hadisin Jundub bin Abdullah al-Bajali suka bada labari ja'a a'rabiyyun wani balaraban kauye ya taho fa ana kharahilatahu yadurqusad da raqumin sa summa aqala hasan sai ya daura raqumin summa salla khalfa rasulillah ya taho akai sahu da shi akai sallan farilla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam falamma salla rasulullah lokacin da manzo Allah ya gama salla atarahilatahu sai wannan balarabe ya tafi ga raqumin sa fa atlaqa iqalaha ya warware da baybayin da ya mata sun marakiba hasan nan sai ya hau sai da ya hau kan raqumin sahabbai suna kallon shi suna cikin masallaci da ya hau kan raqumin sa zai tafi sai ya daga murya allahumma arhamni wa muhammadan ya allah kai min rahama ni da muhammadu mu biyu wala tushrik fi rahmatina ahadan kar kai tarayya da rahamar da zaka ba mu biyu din nan da kowa mu biyu kadai za a ba ya kama hanyar sai ya tafi bai ma tsaya ji amsar da sahabbai za su bayar ba ko me suka yi mishi sai Allah fato da shi da Muhammadu kadai kar a kara da kowa kada Allah ya kara ko shine sai manzon Allah ya ce to ya riga ya tafi sai manzon Allah ya ce ataquluna hadha adallu an ba'iri ba'iruhu shin me kuke gani da wannan balaraban kauye da raqumin sa wannan yafi bata inji manzon Allah tsakani shi da raqumin wanne ya fata alam tasma'u ma qala yanzu ku ji abin da ya fada ba manzo Allah yana tambayin sahabbai qalu bala sahabbai suka ce mun ji fa ya tafi ayya rasulullah qala manzo Allah yace laqad habarta rahmatullahi wasi'a ka takaita rahamar Allah da take da fadin gaske a ce ma rahama guda 100 kowace rahama fadinta ya kai tazaran sama da ƙasa Allah ya tsare 99 guda 1 saukar duniya waye isai suranta maka yawa rahamar Allah inna Allah khalaqa 100 rahama sai manzo Allah ya ce masa sahabbai to Allah ya halicci rahama guda 100 ne kaga hadisin Jundub bin Abdullah al-Bajali da Abu Sa'id al-Khudri da Salman al-Farisi da Abu Huraira riwaya ta zo da cewa halitta akai ma rahama rahama halittan Allah ce wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah Allah ya halicci rahama fa anzalallahu rahmatan wahidan Allah ya saukar da rahama daya ya ta'atafu biha al-khalaiqu dalilin wannan rahama halittun Allah suke tausaya ma juna jinnuha wa insuha wa baha'imuha da aljanu da mutane da dabbobi wa indahu 99 a wurin Allah akwai guda 99 ataquluna huwa aballu an ba'ir huto yanzu me za ku ce da shi da raqumin waye hubata wanda Allah yayi rahamar da yawa hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 2130 akwai hadisin Abdullah ibn Abbas har yanzu Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ar-rahmatu indallahi mi'atu juz'in rahamar da take wurin Allah yanki 100 ne fa qassama bainal khalaiqi juz'an Allah ya karkasa yanki ɗaya tak a tsakanin halittunsa wa akhara 99 ila yawmil qiyama Allah ya jinkirta yanki 99 ba zai ba mu halittu ba sai a ranar tashin kiyama wannan riwayar ita ma ta inganta tana sahihul jami'i sagir hadisi na 1765 akwai hadisin Abdullah ibn Amr wanda shi yake cewa inna lillahi 100 rahma Allah yana da rahama guda 100 fa ahbata rahmatan ila ahli dunya Allah ya saukar da rahama guda zuwa ga halittun duniya ya tarahamu bihal jinn wal insu a dalilin wannan rahama aljanu da mutane suke tausaya ma juna wa ta'irus sabai da tsuntsu dake sama wa hitanul ma'i da kifaye da suke cikin ruwa wa dawabul ardi wa hawamuha dabbobin da ke tafiya akan ƙasa da ƙwari wa ma bainal hawa'i da abin da ma ke cikin sararin samaniya wahtazana indahu 99 rahma Allah ya adana rahama guda 99 a wurin sa hatta idza kana yawmal qiyama sai ranar qiyama ta tsaya ikhtalaja rahmata allati kana ahbataha ila ahli dunya wannan rahama da aka saukan nan duniya Allah ya riga ya tattara ta ya hada ta wuri guda fa hawaha ila ma indahu sai ya hada ta da wadancan 99 da suke wurin sa faja'alaha fi qulubi ahli aljanna sai Allah ya ɗebi rahama 100 din nan ya zuba a cikin zukatan yan aljanna na daya wa ala ahli aljanna kuma a zuba akan yan aljanna an sa a zuciyar yan aljanna an zuba a saman yan aljanna wannan yana cikin tafsirin Ibn Jarir At-Tabari Jami'ul Bayan yana fassara aya ta 12 ta suratul An'am qul liman ma fil ardi wal ma fi samawati wal ardi qul lillahi kataba ala nafsihi ar-rahma mujallad na 21 shafin 274 haka akwai hadisin Muawiya bin Haida wanda ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce rahma iri biyu ce wanda shine abin da ya tabbata a hujjar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga cikin wadanda suka yi wannan bayani akwai ibn al-qayyim al-jawziyya a littafin sa bada'i'ul fawaid mujallad na 2 shafi na 408 yana cewa i'lam anna ar-rahmatal mudafa ila allah ta'ala naw'an rahamar da ake jingina ta ga allah a ce rahamar allah iri biyu ce inda aka jingina rahama ga Allah to rahaman nan iri biyu ce na daya mudafun ila Allah idafatu maf'ulin ila fa'ilihi mudafun ila Allah idafa ila zatihi cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kansa yana da sifar rahama wadannan hadisai da muka karanta daga cikin su mafi yawa kana jin inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya halicci rahama to idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce Allah ya halicci rahama kaga wannan rahamar halitta ce ba ainihin siffan Allah ba asali akwai rahama a siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofi Allah mai gafara ne, Allah mai rahama ne, shi ake cewa gafurun rahimun, mai yawan gafara, mai yawan jinkai, wannan siffarsa ce. Wannan rahama da take siffar Allah, siffa na zati, ita wannan ba ta karkasuwa, ba a cewa ga yawanta, kuma ba a cewa Allah ya halicce ta. Domin ita wannan siffa ce ta Allah, kowace siffa ta Allah ba ta da farko, ba ta da ƙarshe. Allah ya sa mun gane. Idan aka ce Allah gafurun mai yawan gafara ne, a ba daga baya ba ne Allah ya zama mai gafara, tun asali Allah gafurun ne, kuma har abada Allah mai gafara ne. To haka idan aka ce Allah mai rahama ne, mai jinƙai ne, wannan siffarsa ce ba ta da farko, ba ta da ƙarshe. Sannan ba a cewa ga yanda kamanninta yake. To don haka wannan siffa ce ta zatin Allah. Yana da kyau ka san da wannan. Shi yasa Annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da ya roki Allah ya tawassuli da rahamarsa, sai ka lura a gurin wacce rahama Annabi Sulaiman ya tawassuli da ita. Inda a ce rahaman da ya tawassuli da ita halittar Allah ce, za a ce to ana iya tawassuli da halittar Allah. Allah ya sa mun gane. Amma rahamar da Annabi Sulaiman alaihi salam ya tawassuli da ita rahama ce wacce take siffa na zatin Allah. Rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni, yace bi rahmatika, tawassuli da rahamar Allah fi ibadika salihin. Don haka yasa Allah subhanahu wa ta'ala daga sifofinsa akwai rahama, kamar misali a suratul kahfi aya ta 58, wa rabbukal ghafuru zur rahma, mahaliccinka mai yawan gafara kuma mai jin kai ne. Mai jin kai wannan siffa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Law yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahum al'azab bal lahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila. A suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala yana fada a aya ta 163, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim. Idan aka ce ar-rahmanu, wannan siffar Allah ce, ba halitta ba ce. Allah ya sa mu gane. Akwai siffar Allah rahama, daga cikin siffofin Allah akwai rahama. Halittar Allah akwai kuma rahama. Akwai halittar Allah rahama, sannan akwai siffar Allah subhanahu wa ta'ala rahama. Don haka ita wannan aya ta kunshi guda biyu din nan. Siffar Allah na zatinsa shine ar-rahmanu. Idan ka ce ar-rahmanu, kana cewa Allah ne rahama a siffansa na zati, wato wanda siffa ce gare shi yin rahama ga bayinsa, halitta rahama ga halittunsa. Amma idan ka ce ar-rahimu fa, idan ka ce ar-rahmanu, yadullu ala rahmati zatiya allati lam yazal wa la yazalu mawsufan biha. Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba, yana tare da wannan siffa ta rahama, shi yasa aka ce mai ar-rahmanu. Amma idan ka ce ar-rahimu fa, ar-rahimu yadullu ala rahmatil fi'liya. In ka ce ar-rahimu, Allah ar-rahimu ne, wato mai halittan jin kai, shi ne wanda ya saukar da jin kai guda 90, ya halicci jin kai, ya halicci rahama guda 100, ya rike guda 99, ya saukar da guda 1. Don haka idan aka ce ar-rahimu, siffa ce ta aikin Allah. Amma idan aka ce ar-rahmanu fa, siffa ce ta zatin Allah. Don haka akwai bambanci tsakanin rahama na zatin Allah da kuma rahama na aikin Allah. Rahama na aikin Allah, wannan ita ce ake cewa Allah ya halicce ta guda 100, ya saukar da rahama guda 1, ya rike guda 99. Amma rahama na zatin Allah, wannan ba ta da adadi. Wannan siffarsa ce bai taɓa rabuwa da ita ba. Ba a cewa ga siffar Allah adadi kazala. In aka ce Allah mai rahama ne, shine ar-rahmanu, wanda siffarsa ce, wannan siffa ce guda ɗaya, ba a cewa ta karkasu gida-gida. Amma idan aka ce ar-rahimu, siffa ce ta aikin Allah. Siffa ce ta aikin Allah. Don haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, asali rahamar da Allah ya halitta guda 100 ne, ya saukar da guda 1, ya rike guda 99 a wurinsa. Don haka in ka duba Al-Qur'ani, haka zaka ga kamar yadda Allah ya faɗa cikin wannan aya ta 163 ta suratul Baqara, siffar Allah da ake cewa ar-rahmanu ar-rahimu, domin da dama ba su san bambanci ba. me ake nufi da Ar-Rahman, menene Ar-Rahim? Sai ce ma mai jin kai a duniya, ce mai jin kai a lahira. Ka ce a to ya kuma ai tushi din shi kadai ne, ka kasa ganewa. Domin idan aka ce mai rahama a duniya, mai rahama a lahira, to Allah ya rahama duniya, ya rahama lahira, me bambanci? Bambancin shi ne Ar-Rahman siffan zatinsa ne, amma Ar-Rahim siffan aikinsa ne. Siffar aikinsa kuwa ya shafi rahamar duniya, ya shafi rahamar lahira, amma siffan zatinsa fa har abada bai karewa. Don haka yasa ya hada su a wuri guda, saboda ya nuna maka da farko Ar-Rahmanu, don shi ne gaba. Siffan zatin Allah yana gaba da siffan aikin Allah. Idan aka ce siffa na zati ne, don haka sai aka fara gabatar da Ar-Rahmanu, sannan aka kawo Ar-Rahimu. A suratul Isra'i Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbukum a'lamu bikum in yasha yarhamkum aw in yasha yu'adhibukum. Wace rahama ake magana anan? Rahama ta zatin Allah, ba rahama ta halittar Allah ba. In ya ga dama, yana gaya maka yana daga ainihin siffarsa, wanda shi Allah subhanahu wa ta'ala mai cikakken ganin dama ne. In ya ga dama ya tausaya ma, in ya ga dama ya maka azaba. Kaga wannan rahama, ana magana ne akan rahamar zatin Allah, ba rahamar aikin Allah ba. Idan ka dawo ga suratul Ankabut aya ta 21, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u. Allah yana azaba ga wanda ya ga dama, yana jin kai ga wanda ya ga dama. Wannan rahama ta shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka jingina rahama ga Allah ibafatul maf'uli ila fa'ilihi, wannan shi ake nufi da rahama ta aikin Allah. Fatakun maf'ulan lillahi makhluqan lahu, inda duk aka jingina rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala baya wuce ɗayan biyun nan, ko dai siffan zatinsa, wanda wannan siffa ce wanda ba ka rabuwa da shi, ko ko siffar aikin Allah subhanahu wa ta'ala. To idan siffar aikin Allah ne, to shi ne sai a ce rahamar guda ɗari ne, an saukar da ɗaya saura 99, a lahira Allah zai haɗa su ya sa su a cikin gidan aljanna. Allah ka sa mu komar mu kenan. To idan muka dawo ga siffar aikin Allah subhanahu wa ta'ala, domin rahama da ta shafi zatin Allah babu mai iya magana a kanta, kamar yadda babu mai iya magana a kan siffofi na zatin Allah subhanahu wa ta'ala, illa abinda duk ka ji ka gaskanta. Amma malamai suna cewa tasirin rahamar zatinsa shi ya samar da rahamar siffansa, aikinsa, saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta da jin kai, saboda haka aikinsa ma ya tsara shi akan jin kai. Makomar dan adam aka tsara ta akan jin kai. Amma in ana magana akan rahama da ta shafi halittar Allah subhanahu wa ta'ala, tana daukan ma'ana kashi biyu. Rahama da ta shafi aikin Allah subhanahu wa ta'ala, an ce rahama guda ɗari ne, wannan shi ne halittar Allah, aikin Allah. Rahamar guda ɗari ne asali, waɗanda Allah ya halitta sai ya saukar da rahama guda ɗaya, ya rike guda 99. To rahaman nan me ake nufi da ita? Malamai suka ce tana zuwa da fahimta kashi biyu. Na ɗaya, abinda ake nufi da wannan rahama, ni'imar Allah, ni'imar da Allah ya mahalittunsa shi ne rahamar Allah. Ni'imomi suna da yawa, amma dai ya kasa su guda ɗari ne, ya saukar da ɗaya. Wannan guda ɗayan yawanta ya fi ƙarfin ɗan adam ya ƙirga. Ake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, inda duk aka ce rahamar Allah na halitta guda 99 ɗin nan da aka riƙe aka saukar da ɗaya, rahama ɗaya da aka saukar a duniya ɗin nan, me ye wannan rahama ɗin? Fassara na farko, wannan rahamar abinda ake nufi ni'imar Allah. Don haka duk wata ni'ima ta Allah da take duniya, da wacce Allah ya ma ɗan adam, da wacce ya ma dabba, da wacce ya ma aljani, da wacce ya ma ƙwari, wannan ni'imar ita ce ake nufi da rahamar Allah. Wato ma'anan rahamar Allah, ni'imar Allah. Saboda haka akwai misali da aya ta 9 ta suratul Hud, wala in azaqnal insana minna rahmatan. Allah madaukake ce idan muka dandana ma dan adam wata rahamar mu, kaga abinda Allah ya faɗa, idan muka dandana ma dan adam wata rahamar mu, thumma naza'naha minhu, sannan muka kwace wannan rahamar daga wurinsa, innahu la ya'usun kafur, dan adam yana zama mai yanke tammani, mai butulci ga Allah. a wace rahama kenan, kaga yana nuna cewa duk wata ni'ima da Allah ya dandana wa dan adam rahama ce. Idan Allah da ya baka lafiya, daga bayan amshi lafiyan sai kaga ai ba za ka sake warkewa ba. Idan Allah ya taɓa ba ku zaman lafiya sai ya karbe, sai ku yi tunanin kamar zaman lafiyan ba zai dawo ba. Idan Allah madaukaki ya taɓa ba ka arziki, daga baya ya karbe, sai kaga kamar ka talauci kenan har abada, ba za ka sake zama mai kuɗi ba. To wannan duka rahama ce ta Allah, shi yasa yace wala in azaqnal insana minna rahmatan, aka kawo ta nukura. Kowace rahama ta Allah, wato kowace ni'ima in Allah ya bama dan adam ya karbe, dan adam yakan yanke tammani ya sake samu. Dan adam yakan yanke tammani ya sake, idan da kuna zaman lafiya, Allah ya saukar da fitina, dan adam sai ya ga kamar ai wannan fitinan ta dawwama kenan har abada. Innahu la ya'usun, yana yanke tammani, kafurun, mai butulci. Wannan ya nuna cewa kowace ni'ima rahama ce. Sannan kuma a suratul A'raf aya ta 57, Allah ya kira sunan ruwan sama, ya kira ruwan sama da cewa rahama ce ita ma. Kaga yana nuna cewa ni'imar Allah ita ce rahama din. Wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi, Allah shi yake aiko guguwa. Guguwan nan tana zuwa matsayin al-bishr. Idan ka ji guguwa, da alama ce na cewa za a yi hadari, wato tana maka albishir da cewa wata rahaman Allah tana zuwa. Ka ji abin da ya faɗa? To me wannan rahama din? Ƙarshen ayan ya fassara, hatta idza aqallat sahaban siqalan, har sai aka samu gajimare, wato giragizai, sun ɗauki nauyi na ruwan sama, suqnahu li baladin mayyitin, sai mu shayar da matacciyar ƙasa, fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarati kadhalika nukhriju al-mauta la'allakum tazakkaru. Wannan ya gwada cewa rahamar Allah da ake magana a kai a nan ita ce ruwan sama. Kaga ya nuna ni'imar Allah ita ce rahamarsa. A suratul Rum aya ta 50, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fanzur ila asari rahmatillah, dan haka ka dubi gurbin rahamar Allah, ka dubi gurbin rahamar Allah. Kaifa yuhyi al-ardu ba'da mautiha, yanda Allah ke raya ƙasa bayan ta mutu. Inna zalika lamuhyi al-mauta wa huwa ala kulli shay'in qadir. Don haka sai malamai suka ce idan aka ce Allah ya halicce rahama guda ɗari, ana nufin ni'imomi ne daban-daban Allah ya halicce su. Ya saukar da ni'ima guda, wannan ni'imar ita ce ya karkasa ta a tsakanin bayi. Sannan a lahira da aka ce za a haɗa wannan rahama guda ɗaya da aka saukar a duniya, a haɗa da 99 a zuba su a cikin aljanna. In aka ce za a samu rahama, musulmai za su samu rahama 100 a ranar tashin kiyama. To wannan rahaman yana nuna halitta ce, zahiri ni'ima ce. Don haka sai malamai suka ce tafkin ruwa da ake bama annabi Muhammad a filin hisabi rahamar Allah ne. Inuwar al'arshi da ake samu masu imani su shiga ƙarƙashinta ita ma rahamar Allah ce. Aljannar da ake samu masu imani a cikinta Allah ka samu ne, ita ma rahamar Allah ce. Sai aka bada misali da hadisin Abu Huraira. Hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani hira da ya auku tsakanin wuta da aljanna. Wuta da aljanna sun taɓa hira. Ihtajjat an-naru wal-janna faqalat hadhihi yudkhiluni al-jabbaruna wal-mutakabbirun. Lokacin da wuta da aljanna suka yi hira, sai ita wuta tana cewa kangararru masu girman kai su suke shiga na. Wa qalat hadhihi, ita kuma aljanna sai ta ce yadkhuluni du'afa wal masakin, masu rauni marasa gata waɗanda ake cutarwa su suke shiga na. Fa qala Allahu azza wa jalla, sai Allah ya ce ma wuta da aljanna din anti azabi u'azzibu biki man asha'u, ke wuta azaba ta ce ina azaba da ke ga wanda na ga dama. Wa qala li hadhihi, Allah ya ce ma aljanna anti rahmati, ke kuwa rahama ta ce arhamu biki man asha'u, ina rahama da ke ga wanda na ga dama. Wa li kulli wahidatin minkum mil'uha, kowace ɗaya daga cikin ku kuwa za a cika ta, inda Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisin yana sahihu al-Bukhari, yana sahihu Muslim. Kaga wannan ya nuna cewa aljannar Allah ya kira ta da cewa rahamar Allah, rahamar sa ne subhanahu wa ta'ala. Ita kanta aljanna rahamar Allah ne. Don haka yana nuna cewa ni'imar Allah ita ce rahamar Allah. Ni'imar Allah ita ce rahamar Allah. Wannan fassara na farko kenan. Fassara na biyu, me ake nufi da cewa Allah ya halicci rahama ɗari,
ya saukar da rahama daya ya rike 99 sai malamai suka ce wannan rahamar ba halittu bane wato wannan guda ɗaya da aka saukar din ba wai halitta ce kawai ba la bal min al ma'ani tausayi ne halin kirki shi ake nufi wanda Allah ke sakawa a zuciyar masu imani ya tarahamu biha fi ma bainakum wannan dalili ke sa kaga musulmi yana da tausayi kafiri bai da shi wannan tausayin ake nufi Allah ya saukar guda ɗaya a duniya don haka yasa ake samun tausayi tsakanin kwari ana samun tausayi tsakanin dabbobi ana samun tausayi a tsakanin mala'iku hatta tsakanin aljanu waɗannan dukkan su halittun Allah ne subhanahu wataala wannan ya dace da bayanin Abdullahi bin Umar wanda yake cewa Allah subhanahu wataala yana da rahama guda ɗari ya saukar da rahama guda ga duniya ya tarahamu bihal jinnu wal insu a dalilin wannan rahama aljanu suke tausaya ma juna mutane suke tausaya ma juna fa'iru sama'i tsuntsu da ke sama hitanun ma'i kifi da ke cikin ruwa haka dawabul ardi wa hawamuha wa ma bainal hawai wato abinda ake nufi tausayi ne Allah ya saukar a nan duniya saboda haka a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ishara da cewa a ranar tashin kiyama Allah zai dauki wannan rahamar guda daya ya hada da 99 yace faj'alaha fi qulubi ahli aljanna sai a saka tausayin a zukatan yan aljanna kaga ba halitta bane kenan tausayin za a saka a zukatan yan aljanna ashe rahamar da ake nufi anan rahama ce da ma'ananta tausayi don haka a ranar tashin kiyama Allah zai dauki tausayi gaba ɗaya ya zuba a zukatan yan aljanna wa ala ahli janna kuma azuba akan yan aljanna wato ya zama suna cikin ni'ima don haka yasa yan aljanna sun fi kowa tausayi baka hada tausayin yan aljanna da mutanen duniya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu misali saboda tsananin tausayin yan aljanna yana cewa idza khalasal mu'minuna minan nar wa aminu a hadisin abu sa'id al-khudri yana sahihul bukhari da muslim idan mu'minai suka tsira sun kubuta daga wuta lokacin da suka tabbata yanzu sun tsira babu sauran halaka a gabansu fama mujadalatu ahadikum li sahibihi fil haqqi yakunu lahu alayhi fid dunya bi ashadda min mujadalatil mu'minina li rabbihim fi ikhwanihim alladhina udkhilu an-nara annabi sallallahu alaihi wasallam yace abu na farko wanda ke gaban yan aljanna shine ya za a yi su ceto yan uwansu da suke wuta idan yan aljanna suka tabbata sun tsira babban abin da ke gaban su shine ya za a yi su taimaka su ciro yan uwansu da suke wuta manzon Allah yace tsananin mujadalar da yan aljanna suke da Allah yafi tsananin mujadalar da ke tsakaninku kamar misali idan rigima ta kaure an tafi kotu ka dau lauya an dau lauya ai ta rigima to jayayyar yan aljanna game da yadda za su ceto yan uwansu daga wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi tsanani akan jayayyar da duk dan adam yake a duniya saboda ya kwato wani haƙƙi ya kuluna suna cewa rabbana ya Allah ikhwanuna ga yan uwanmu fa suna wuta inji annabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna ma'ana muna sallah masallaci daya wa yasumuna ma'ana muna azumi wata ramadan tare fa adkhaltahum an-nar gashi ka sa su a wuta wato ai sun san cewa ba za a ce ku dawo baya ba ko tunda sun shiga aljanna ba a cewa fita in ka shiga saboda ka yan aljanna tunda sun shiga aljanna babban damuwar su ya za a yi yan uwansu da suke wuta su ma su fito hadisi muttafaqun alayhi fa yaqulu sai Allah madaukake ya ce izhabu fa akhriju man araftum minhu na ba ku dama ku je ku ciro wanda duk kuka iya ganewa musulmi ne wanda shine nau'i na ceto a aqida ta ahlus sunna wanda shi kansa ceton mala'iku da annabawa duk yana ƙarƙashin wannan rahama ta Allah subhanahu wata'ala yana ƙarƙashin wannan rahama ta Allah subhanahu wata'ala hadisin yana da tsawo wanda a riwaya ta al-Imam Ahmad a ƙarshen hadisin bayan an cire yan wuta musulmai da ke wuta summa yaqulullah Allah da kansa zai ce shafa'atil mala'ikatu mala'iku sun yi nasu ceto wa shafa'atil anbiya'u annabawa sun yi nasu ceto wa shafa'al mu'minuna masu imani sun yi nasu ceto saboda tausayin da suke da shi wa baqiya arhamur rahimina wanda ya saura shi ne wanda ya fi kowa jin kai shi ne ni Allah wanda ya fi kowa jin kai wanda siffarsa ce ashe kaga ba wannan kaso 100 bane wannan siffa ce ta zatin Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala shi ya rage bayyana shi ceto ba, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah tabaraka wata'ala idan ya yi nashi ceto babu kuma sauran mai kalmar shahada wanda ke tabbata a cikin wuta. Hadisin yana sahihul Bukhari kitabu tauhid babu qaulillahi ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira, hadisi na 7702. Kuma wannan fahimtar tun daga tabi'ai aka samu ta. Don haka idan aka ce maka rahama iri nawa ce, amsar ita ce rahama iri biyu ce. Akwai rahama wacce siffar zatin Allah ce, wannan rahama tana tare da Allah tuntuni kuma za ta kasance tare da Allah har abada. Kamar yadda ake cewa Allah mai soyayya ne, Allah mai jinƙai ne, Allah mai gafara ne, wannan siffar zatinsa ne, wannan rahama guda kenan, wanda in kana karanta Alƙur'ani za ka riƙa ganin haka. Sannan rahama na biyu ita ce siffar aikin Allah subhanahu wata'ala. Allah ya yi halittar duniya akan rahama guda ɗaya ne, shi yasa kaga duniyar take da ɗan daɗi gare ka. Za ka taka ka tafi inda za ka je, ƙasar ba ta yi ma bore ba, ƙasar ba ta yi ma bore ba, ga iska ka sheƙa ba a cewa biya kuɗi ko, ga ruwa ka sha ba a cewa abin nan ga kuɗin ruwa da ka sha na wata kaza. La, wannan halittar Allah ne, kuma bai taɓa cewa ka gode min ba, bai taɓa cewa ka gode min sharaɗi ne ba. La, ya kyale ka yana gani shin za ka yi mar godiyan ko kuwa a'a. Yana baka da ka butulce da ka masa biyayya zai baka lafiya, ya baka abin da ma baka tambaya ba. Ƙarƙashin rahamar Allah ne guda ɗaya. Halittar duniya an tsara ta ne akan wannan rahamar guda ɗaya ta, wanda halitta ce ta Allah subhanahu wata'ala. Don haka wannan rahama siffa ce ta aikin Allah subhanahu wata'ala. Wannan fahimta tun daga tabi'ai aka samu, wannan fahimta tun daga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa la'akari da ayoyin Alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah. Daga cikin tabi'ai wanda ya gabatar da bayani akai shine al-Imam Muhallab bin Abi Sufra. Al-Muhallab bin Abi Sufra yana cewa ar-rahmatu allati khalaqaha Allah li'ibadihi, rahmar da Allah ya halitta, waja'alaha fi nufusihim fid dunya, ya saka tausayi a zukatan halittu a nan duniya, hiya allati yatagafaruna biha yawmal qiyama attabi'ati bainahum, wannan tausayin a lahira zai fi na duniya, saboda a lahira Allah zai dauko tausayi daban-daban rahama guda 99 ya hada da rahamar da ya saka muku a duniya. In kana da tausayi a nan, to tausayin da zaka tashi da shi a lahira yafi na duniya. Don haka yasa kake gani wani ce ko a lahira ban yafe ma, ina ƙarya ne? In dai ka tashi cikin ƴan aljanna zaka yafe, saboda tausayin da zaka tashi da shi ba irin na duniya bane. Yana cewa hiya allati yatagafaruna biha yawmal qiyama, don haka bayan ba a yin ma wannan, wato ba a hukunci tsakanin ƴan aljanna sai an tsallaka siradi, saboda ba a dawowa baya, wanda shi yake nuna maka cewa tausayin ka'ida ne, don siffa ce ta ƴan aljanna. Ba za a yi hukunci tsakanin ɗan aljanna da ɗan aljanna ba sai an tsallaka siradi, amma za a yi hukunci tsakanin ɗan aljanna da ɗan wuta da sauransu. Amma banda ɗan aljanna da ɗan aljanna, la, ka cucuwa ne, kama ruwa ne, amma duk za ku shiga aljanna a kyale ku sai kun ƙetare siradi, sannan sai Allah ya yi hisabi tsakaninku kafin a shiga aljanna. Wanda ya ƙetare siradi ai ba shi ba tafiya wuta, saboda lokacin komai yawan laifin musulmi kana cewa na yafe ma je ka, saboda yawan tausayin da Allah ya sa a zuciyarka. In ji wannan tabi'i da ake kiransa Al-Muhallab bin Abi Sufra. Wa yajuzu an yasta'mila Allahu tilka ar-rahma fihim fayarhamuka fayarhamuhum biha siwa rahmatihi allati wasi'at kulli shay wa hiya allati min sifati zatihi wa lam yazal mawsufan biha fa hiya allati yarhamuhum biha za'ida 'ala ar-rahmati allati khalaqaha lahum. Siffar Allah na zatinsa ita ta sa Allah subhanahu wata'ala yake wato rahama ga bayinsa, wanda aka samu halitta na rahama din guda 99 wanda aka aje a lahira. Wato a dalilin siffar zati na Allah na rahama aka samu siffan aiki na Allah subhanahu wata'ala, rahama da Allah ya halitta guda 101. Don haka sai Ibn Hajar a littafin Fathul Bari yana sharhin waɗannan hadisai mujallal 17 shafin 133 yace wa hasilu kalamihi annar rahmata rahmatan, abinda wannan tabi'i yake cewa rahamar Allah guda biyu ne, rahmatun min sifatiz zati, rahama ta farko ita ce siffan zatin Allah, wahiya la tata'addad, ita wannan rahama guda ɗaya ce siffan zatin Allah ne. Rahmatun min sifatil fi'li, rahama ta biyu ita ce da ta shafi siffar aikin Allah, wahiyal musharu ilaiha kuna, ita ce ake ishara da ita da cewa Allah ya halici guda ɗari. Rahama siffar aikin Allah, ita ce Allah ya halici guda ɗari. Fata'addudur rahmatu bin nisbati lil khalqi, saboda haka idan aka ce ma rahama guda ɗari, waɗannan halitta ne na Allah. Amma idan aka ce siffar Allah na rahama, wannan siffar ta ce da siffar Allah ce wacce Allah bai rabuwa da ita. Al-Imam al-Qurtubi yana cewa abinda waɗannan hadisai suke karantar da mu shine, idan kana so ka gane shin a lahira kana cikin waɗanda za su samu rahama ɗarin nan, to sai ka dubi halinka a duniya, shin kana da tausayi a duniya ko baka da shi. Kaga wannan shine babban aiki, kuma jagora, ishara ga kowa ya gane muhimmancin tausayi, domin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin waɗancan hadisai masu yawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu la yarhamu Allahu man la yarhamu an-nasa, Allah bai jin kai ga mutumin da baya jin kai ga mutane. Man la yarhamu an-nasa la yarhamuhu Allah, wanda duk baya tausaya wa mutane, to Allah madaukaki ba zai tausaya masa ba a ranar tashin kiyama. Wannan shine ishara gare ka, in dai kana so ka gane shin zaka samu waɗannan rahamomi guda ɗari cif a ranar tashin kiyama ko ba za ka samu ba. To idan kana so ka san alama, sai ka dubi halinka. Allah ya sa mu gane. Idan kana da wannan siffa, to shikenan, domin siffa ce ta masu imani. Inda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a suratul Ahzab, huwa alladhi yusalli alaykum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Allah mai jin kai ne, amma fa ga masu imani, siffar masu imani ne. Saboda haka yasa malamai suka ce, kamar misali al-Imam Qurtubi, al-Imam Nawawi yace fa yu'khadhu minhu anna ar-rahmata fil akhirah. Kalura da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace Allah ya halicci rahama guda ɗari, sai saukar da ɗaya duniya, aka kacancana ta tsakanin halittun Allah. Idan duniya ta ƙare, za a tattara ta a haɗa da 99 a zuba a aljanna. Me yake nuna maka? Kafiri ba shi da rabon rahama guda a ranar tashin kiyama. Saboda haka yasa Allah subhanahu wata'ala yake wa kana bil mu'minina rahima, Allah ya kasance ga masu imani kadai yake ba su wannan jin kai nashi a ranar tashin kiyama. Da aka kawo rahima min abniyatin mubalaga allati la shay'a fawqaha, abinda ake nufi shine innal kufara la yabqa lahum haddun min ar-rahma, Allah ba zai ba ma kafiri jin kai ba a lahira, la min jinsi rahmatid dunya wala min ghairiha, koda a ce irin rahamar duniya ce kafiri bai da ita. Saboda ita ta duniyan, tunda duniya ta kare an dauke ta, an hada ta da waɗancan 99 an zuba a aljanna. Saboda haka rahamar ta kare gaba ɗaya ga 'yan aljanna, shi kafiri ba shi da rabo, koda a ce rahama irin na duniya bai da ita. Allah ya kare mu. Saboda haka yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da wannan lokacin da wannan Balarabe yake ce masa, ni ina da yara, ban taba sumbatan ɗaya daga cikinsu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace awa amliku laka, akwai abin da zan iya? In kana Allahu azza wa jalla naza'a min qalbika rahma, idan Allah ya cire rahama daga zuciyarka, akwai abin da zan iya? Ba zan iya maka komi, domin Allah shike rafa rahamarsa. Idan ya hana ka, to baka samu ta. Allah ka bamu rahamarka duniya, kuma ka bamu a kiyama. Don haka tausaya ma yara da tausaya ma halittun Allah ya dace da sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana da kyau mu zamanto a siffar mu akwai tausayi. Kayi kokari, koda baka da wannan hali, ka samar wa kanka, ka dage ka ga cewa kana daga cikin masu tausayi, domin siffar masu shiga aljanna kenan. Duk mutumin da bai da tausayi bai samu rahamar Allah a ranar tashin kiyama. Me yasa aka ce rahamar guda ɗari ne? Malamai nan ma sun yi kokarin bayani, suka ce saboda aljanna din mataki ɗari ne. Saboda haka a lahira idan aka ce za a baka rahama guda ɗari, ana nufin matakan aljanna guda ɗari. Akwai mai samun guda ɗarin gaba ɗayansu, akwai wanda yake samun gazawar haka, wannan duk Ibn Hajar yayi bayanin sa a cikin Fathul Bari mujallad na 7 shafi na 133. Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah madaukake ya gafarta mana kuskure. Akwai dan agaji da muke karatu da shi, Malam Abdullah, ya samu haduwa da rashin lafiya, ya samu haduwa da cuta na stroke, kuma yana kwance a National Hospital. Akwai bayan Allah da suka taimaka da kudaden su, Allah ya saka musu da alheri. Har yanzu muna neman taimako domin mutum ne wanda ya sadaukar da rayuwarsa ga addinin Allah. Kuna da gani duk darasi da zamu yi nan da shi ake yi, zai taho ba zai bar wannan wuri ba sai an gama darasi, kuma a mashin zai taho daga Maraba ya zo nan. To ga hali da ya shiga, ya samu stroke kuma mai tsananin gaske wanda har an kai shi ga ICU. Muna son jama'a su taimaka da addu'a, kuma mai hali ya taimaka da dukiyarsa. Allah ya saka maka kowa da alkhairi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.